To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MPK na rasulin aminin jama'a ku hakuri mun dan yi latti ko da ke da lattin da muka yi mun ce karfe 8 da rabi amma yau shi muka dawo kan normal kan da muke karatu a da 9 da rabi daidai ko ba kowa ya muna wayo ba wani nasiri muna wayo yana so mu fara wannan mu koma kan da muke a da Alhamdulillah, 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 jama'a da ke sauraron mu yau za mu ga maulidi sosai kuma topicin da muka bawa wannan shine wane ne annabinka? Wane ne annabinka? To, mun samu labari cewa wasu ana zantutuka na wasu malluma domin wai ka amanta da su kisa ana iya ayi zaman makon ko kuma ayi zaman zaman su ko kuma a tattunawa da su to amma wannan ita ce gagara misalau kaman gagara misali kaman da mallumma za su fadakarwa kamu mu bude layi yau za ka yi kaga dan yaro in an tambaye shi bimana wani kakan kakan shi ma ya sani wanda ya haifi maman shi ya sani in yanzu zai baka tarihin gidan su kai mamaki wani kuma wala Allah shi dan kwallo ne wanda ma bai shafi ba abin da za ta tambaye shi kawari ba ya san wallahi wanda ta haife Messi ya san ai shekaran jiya Cristiano Ronaldo ya samu injury wato shi yana gidan shi na Najeriya amma ya san Cristiano Ronaldo ya samu injury ya ji ciwo shi sani wadin ko me ka tambaye shi ya sani amma wane ne annabi shin ka san annabin ka saboda rashin sanin annabin ka sai kaga yana kawo musu akan wala Allah in an ce maka wasu abu akan annabin ka shi ga kana doubt saboda shi annabin kan ma baka san shi ba kista yau za mu bude layi sosai mu ji wane ne annabin ka amma kan haka bari mu jinja mallumman nan sosai mu jijjiga su saboda mallumman kan da ake jijjiga su ana sa mu su yabo ne nan sallallahu alaihi wasallam shi ga hankalin shi ya kwanta to wala Allah in mallan ya zai wani bahasin wasu abu kadan amma in ka sa musu yabo na Nabi sallallahu alaihi wasallam yana karu bude kokolo ya tiye kuma tuna da ababun ma da ya manta yasa jama'a kuwar mu sa musu kuna da sallallahu alaihi wasallam mu ji yabo insha Allah mu sake dawowa wane ne annabinka za a bude layi duk wanda ya kira in dai har ka iya ka ci abinda za ka tambaye kan annabi yau za mu gani lalle annabinka nan ka san shi yau za mu gani ehe kuma ni ma zan roke malluma ba za a bani a baya ba ni ma insha Allah in an ka tambaye wani question in na sani ya kamata ni ma ansa ni ma bani abinda abinda za a bani insha
ba sarki ba haka za a yi ba wani tambayan dai wani tambayan kai da a tambaya naka da a shirya ne shiryawa za a yi
eh ya bola ni tambaya da ni ma kamata bani abinda za a bani ba za a bani a baya ba
Tewa ko
Imam. Zan karya abin da za mu bani insha Allah. To jama'a ku bari mu ji yabo na dan sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah.
Ya Rasul Allah ya khayrul bashar ya imam ad-din ya zain al-khabar يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح الصور يا بضاعة يا باح الندى يا معاني الحق يا سر الصور يا نبي الأنبياء يا سيدا هذا كل الفخر والمات العبر يا ضرور القلب في الدارين يا ملجع القطاد يا موت الكدر يا بياتي يا ملاذ يا وليد نبتغي من طيبك الحامي علاً وعلوماً وسلوكاً للعثرة ورشاداً وصلاحاً مصلحاً لبني عيداً ومن بالفكر مرة وفتوحاً وشراحاً دائماً يمنع الألباب أن نحيي الضرر وغيوثاً حاصلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبر يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يهدينا نحج الحدى كم ذاق ضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجو فارحم لا تضر يا رسول الله فاحذيني جابتنا نلقى به كل وضر يا رسول الله فاحذرني لدى فقد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اجطئي ما رامه يا سيدي عجلا أنت المفيد كالمطر وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقف السحر وعلى آليك والأرحاب من بصفاهم ينجلي أن الكدر
to jama'a alhamdulillah 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 jama'a ma salaru ma kun wannan shafi na sarki zaki mkk alhamdulillah jama'a muna tare da malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa kun malamin mu sannan kuma da babban malamin mu Sheikh CD Bashir a Iraki yanzu haka za mu kawo zance da suka kawo topic mai take wane ne annabinka kowa zai kira za mu bude layi malluma sun sa ya sunan shi nan kyauta da za su bayar in ka kira malluma za su tafi kan da muka yi a wancan shekara watan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kira da ka kira malam zai tambaye ka question tambaya game ga janibina na sallallahu alaihi wasallam kuma kyautar da za a yi za a raba shi adadin shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam to shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam wurin ta wala 70 ne to adadin 70 za su bayar in 60 ne to 60 za su bayar in 100 ne to 100 za su bayar insha Allah amma ka make sure ka san annabinka kuma ba abin kunya bane in ka bugo baka sani ba to kaga kana da daman a correct dinka kana da daman a correct dinka insha kuma wannan tambaya ni ban yi a baya ba ni ma zan yi amsa wasu question akan haka insha Allah shi yasa yau kana iya kaman kana nake magana kana iya kaga wani abin da yafi kauna yafi so wallahi shi ya san wannan abu amma abin da baya so kuma akwai wani wala'alla ba wai baya so bane a'a bai kula bane balle ya sani bai bane bane ba ta fadi kayan annabi nawa ne jikokin sa nawa ne wani da muke program da Sheikh Dahir anan Sheikh Dahir da muke program da shi shi Sheikh Dahir yace ai lokacin da aka lullube su cikin mayafin nan ai akwai wasu ƴaƴan na na Fatima ma Zainab wallahi da muka kare program ya kira ni kike ni wai malam Dahir ya shirba shi nake ah malam ya shirba wai wai da ya so ya kira ya tambaye malam question amma bai so shi ya ga su cewa kaman ya kure malam shi nake to menene wai ai malam ya ce yaran na na Fatima suna nan kan kuma an ce wai an lullube su ko ai Zainab magana ai Kanwan na na Fatima ne ba ɗan shi ba ba ƴatta ba she nace ko nace saboda ka kira da mun ga sakarin kai da malam waye shirba nace ko wato kai baka san cewa da na Fatima banda Hassan da Husaini tana da wasu yaya ba wallahi wallahi bai sani shi abinda shi ya sani cewa kanwanta ko kuma ƴar uwarta ko kuma yayanta ita ce Zainab amma ba Esther to kaga wannan karuwa ne shi ma ya karu game da karsun da dajire muna shi yasa hakan za a yi amma kan hakan mun so malluma su dan bude muna fage su dan yizance akan zauna kafin mu bude layi insha Allah question nan yana nan sannan a fara kira to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وكيسو يا شيخ تفضل
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم sarki zaki da sauran masu bibiyan mu a wannan shafin amma madadin dan uwa Saidi Nasir ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi
kamar yadda ka gabatar sarki zaki cikin ƴan mintuna biyu dan kan mu cewa masu tambaya lokaci zan dan yi tambayi ne akan yadda tsarin tambayoyin zasu kasance sannan kuma sai mu dan saurari wani jawabi daga bakin shi sai ya ji ma na su sannan kuma sai a buɗe layuka tambayar daga nan har mu tashi duk wanda ya kirawo kuma Allah ya sa ya amsa tambayar daidai to za mu ba shi kyautar tashi albarkacin manzon Allah na naira 500
Allahu akbar
haka sarki zaki aiki bi za ka yi mana aikin farko a ce akwai littakadda a hannunka sannan kuma akwai agogo a kusa da kai
to
domin duk tambayar da aka yi wa mutum to ana so ya amsa ta cikin sakan 30
to
wato in sakan 30 suka cika mutum bai iya bada amsa ba to kila kaman ba zai iya ba kenan sai a nemi wani Allahumma sai dai akwai tambayar da za su iya wuce sakan 30 din kila wani ta'adidi ne ta'addud ne zai lissafo sannan ko da ya fita daga ciki babu laifi yayi kenan sannan na biyu in Allah ya sa ya ce sai a rubuta mana sunan shi sannan sai ya faɗi irin katin da yake so wanda za a tura mishi cikin katin nan da muke bayar su wanda muke wanda suke Najeriya kenan ko wanda ya kira ba yana Najeriya bane in sha Allah in yana da alaka da yake Najeriya sai ya bayar da wanda in sha Allah zai karba mishi a madadin sa
Masha Allah, Masha Allah.
Wannan kusan shi ne kuma tambayoyi ne wanda ya kamata a ce duk ɗan musulmi alal aƙalla ya san su. Ba za mu yi ba ne kuma don a ƙware wani, don mu zaburar da junanmu na farko, sannan kuma mu raye wannan munasabar ta maulidin fiyen halitta sallallahu alaihi wa sallama. Kusan wannan shi ne ɗan tambayin da zan yi a kan yanda tambayoyin za su kasance. Allahumma ban sani ba ko sai jiman nasu ne a ɗan abin da zai ce musamman wurin tambayi da jan hankali akan mahimmancin irin waɗannan munasabobi kan da kuma kila tambayoyin ya kamata dama a ce al'umma suna mai da mahimmanci akan lamarin manzo sallallahu alaihi wa sallama so sai jiman nasu gare ka insha Allah kafin abu ilahi
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala an-nabiyil karim والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم
but godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yana mana wannan rana domin gabatar da wannan karatu mai muhimmanci wato musan annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan karatu kaman yanda ɗan uwa suke tare da mu a daidai wannan lokaci a shafi na wato rasulun aminin tare da shi zakin shafin sarki zaki MKK kuma da ɗan uwa kuma babban malami daga Iraki Shakir Bashir Sani wanda zamu gabatar da wannan karatu mai muhimmanci domin zaburar da ɗan uwa game da sanin rayuwa da ababban da suka shafi sanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqa kowane karatu yakan samu daraja ne gurgurdan abin da karatun yake bayarwa karatun nahawu yakan samu daraja kasancewar yana gyara larabci karatun lugha yakan samu daraja kasancewar yana baka daman magana da larabci karatun fiqhu an girmama shi an fifita shi kan sauran karatuka ne saboda yana karantar da kai ibada da tsarki yanda zakai karatun tauhidi aka fifita shi akan fiqhu domin yana baka tsarkake zuciyarka da yanda zaka san ubangiji wanda in kaga dama kace masa tasawuf in kana kace masa ma'rifa in kaga dama kace masa duk ilimin da kaga dama to amma karatun tarihi na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini gaba daya duk wani abin da kaji abin da ya shafi loka na cikin sanin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
abin da ya shafi fiqhu na sanin manzon Allah abin da ya shafi tauhidi da ma'rifa da tasawuf na cikin sanin manzon Allah abin da ya shafi lugha abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi komi na sanin manzon Allah shi yasa malamai suka ce as-sunna a wajen malaman hadisin an ce sunna shine maganan manzon Allah aikin manzon Allah kai hatta motsin annabi Muhammad kai labarin gidan kai labarin murhu na gidan manzon Allah sunan shi sunna annabi da za a maka labarin shadda bayin gida toilet a ta maka ga irin yanda take na manzo Allah sunanta sunna wannan ya nuna maka cewa ashe abinda zamu yi a yanzu zamu zauna ne mu karanta tsantsan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya samu rauni a wani din yanda ya kai da ganin daraja sauransu to ya sani yana da rauni a musulunci Allah yana gaya mana alqur'ani wa kullan naqussu alayka min anba'il ghaibi ma nusabbitu bihi fu'adak ya rasulullahi muna baka labari min anba'ir rusuli labarin manzanni don mu tabbatar da zuciyarka idan to ka kara imani ashe a bamu labarin annabi Muhammadu wani babban al'amari ne wanda ya fi tabbatar da imani fiye da yanzu mu zo mu zauna muna fassara alqur'ani fiye da yanzu mu zo mu zauna muna karatu akan fiqhu fiye da mu zauna muna karatu akan tauhidi ɗan uwa kaman yanda suka gamma a wannan waje wato ko da yaushe wato manzo Allah ya ce wai idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan har aka jingina abu ga wanda bai tantanta ba a shirye tashin al-qiyama wannan karatu da ko ga gani himma ne daga cikin himman ɗaya daga cikin malamai shi Sheikh Sidi Bashir wanda ke kasan Iraki da kuma wato shi sarki zaki MKK a wannan shafi nasa mai albarka domin a tunatar da al'umma ta yanda za a zauna a gaya wa mutane muhimmancin abin da suke da shi mun ga yanda ake yin who want to be a millionaire quiz ne questions ne amma za a tambaye ka abubuwa guda bakwai ko takwas ko tara shikenan ka kaci miliyan 100 miliyan 50 miliyan 30 miliyan 10 miliyan 20 miliyan 1 ba dan koyi wai an ji dadi kasan duniya to wannan abun sai aka ce an dauko wannan tsarin za a yi ne domin a nuna ma muhimmancin abin da ka sani idan ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka matso kusa labarin annabi yau ba wai dan abin da aka baka da shi bane sai domin mu nuna maka mun yi farin ciki da abin da kai koda ka fi karfin shi to wannan abin kai murna da samun shi domin alkhairin sa an baka ne don annabi ashe idan aka ce an baka dan annabi ya kamata ka mutunta shi nawa ne suke daukan hankacin su rike nawa ne dan kwallo zai hurga takalmin sa wannan takalmin kaga tana da mugun tsada takalmin da takawa ake to wannan abin da za mu baka ne damu maka shaida ran kiyama cewa an maka tambaya akan manzon Allah ka amsa saka maganar da zan yi ba zai tsayi ba za a shiga ga tambayoyi daban-daban kuma kamar yanda aka yi insha Allah muna kiyoto da tambayoyin mu za su zanto kana gajerun tambayoyi ne ba wanda za su buƙaci fada da bayani ba duk wanda aka tambaye shi kai ka tafi straightforward ga iya tambayar da aka baka ba mu amsa tambayar da muke cewa ni kamar irin a tambaye ka yaushe aka haifi annabi garin manzo Allah menene sunan mahaifiyarsa sunan mahaifinsa dan da yawa wasu suna nan suna yawo ana ce musu ustaz ko malam ko wani abu ko sayyidi amma bai ma san sunan mahaifiyar manzo Allah ba bazan manta ba wannan labarin zan faɗe shi unfortunately abun bakin ciki akwai wani malami wanda yana zaune yana yawan zagin yan maulidi na yawan zagin masu maulidin manzo Allah hasali kwanan nan ma yayi tsanani fiye da kowa to ya ci gaba da zagi yana zagi yana zagi sai ga ana takabbara shi ko wani irin mutum ne wanda gwala kowa yake in ka ji ya zagi wani kai murna yau gobe kai zai zaga kawai rana ɗaya kawai sai ya ce sai na wani ya ce kai ustaz muna karatu kana ta cin suwaki tashi ustaz ya miki ya ce masa menene sunan mahaifiyar manzo Allah buɗan bakin sai ya ce Khadija wallahi
ba ta fi manzo Allah
ya yi shuru abin ya bashi mamaki sai ta ka gani go kai tashi kai ma tashi ya dinga hidai daga mutane uku wannan ya bonsa ya kama sunan sayyidina Aisha wannan ya kama sunan sayyidina Fatima sai aka samu wani ya amsa abun mamaki a nan lokacin sai yake cewa kun ga irin ƴan maulidi su in ƴan maulidi ne da aka musu wannan tambayar da su amsa karshe shekaran fatawar da ya fitar yace daga yau ba zai sace zagin maulidi ba ya fahimci zagin maulidi na karasa maulidi da tashi
Allahu akbar
amma duk mai lamari kamar juju ko aljanu to zaka ga sai yayi alkawari zai saba Allah ya taimake mu amma ina so in ga mutane muhimmancin a zauna a ci tarihin manzon Allah kenan Allah ya saka wa shi da Bashir da yazo da wannan wato alkhairi promo din da shi kuma sarki zaki shugaban Rasul Aminu da ya jagoranci wannan shiri Allah ya saka mu kowa da khairi muna kuma saurara na'am
so much Allah alhamdulillah jama'a aski ya kai gaban goshi mun ji zanciya bakin Sheikh Sidi Bashir ko mun ji zanciya bakin Sheikh Mohammed Nasir za mu bude layi ke kuma ka bude layi jama'a dan Allah dan Annabi tambaya ne kawai mallumma za su yi maka ba kai zaka ba mallumman tambaya ba in dai ka zo zaka kawo mana irin wannan shiriri ta wallahi za mu haje ka ne yau ko ka mu haje ka bin da za mu ce maka happy maulid insha Allah in kaga mun ce maka happy maulid to za mu haje ka ke shi yasa abinda ke ciki kenan za mu bude layi kuma dan Allah dan Annabi kowa ya silka ka zukatansa akan wannan abin da ke in kaga kai yana baka haushi baka so dan Allah ba dole bane ka zauna ka ji kai ka sauka domin zaman ka ma ka ji wallahi wani lada da ka samu amma in kaga baka son ladan wallahi ba dole bane sai ka sauka insha Allah ka bar masu son wannan lada ehem su tsaya su suje abin da zai faru sai sa za mu bude layi kenan malluma za su yi tambaya akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to mun san dai duk musulmi ba wanda zai ce shi ya ki ya san janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wace wanda baya son yaji okay ga number mun saka kowa ya san number mu nan kan WhatsApp kaɗai za a kira in Allah ya yarda alright anya na bu sannan kuma ɗan TikTok kuma kuna da daman kuma ku kira insha Allah kuma kuna da dama kamar kan da kowa yake da dama kuma kuna da daman ku akan haka number da za a kira kan WhatsApp kaɗai ita ce za a kira okay ga number nan mun fi malashin su diniya alright za mu fara ɗaukan kira kenan jama'a dan Allah a nasu za a fara ɗaukan kira kenan mun ma ɗauki kiran a nasu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira To malam Muhammad Awal daga Bahrain. To kyautan da zai yi Nigeria ne sai ka samu wanda zai kazi maka in ka ci kenan. To
babu matsala sha. Kuma dai kafin kyautan ina taya malamai na da al'umma musulmin duniya baki daya.
Eh.
Happy Maulud.
Eh a kamin kai gaisuwar kai zai samu hakuri kai gaisuwar daga baya. Yanzu buji malam waluma na ga Sheikh Muhammad Awal daga Bahrain ya kira.
Masha Allah. So bismillah insha Allah malam dan Bahrain
karawaga Allah alwajirin ku
tambaye cikin sakan 30 ne karka manta
ina duban lokaci
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shekara 63 a duniya
ko
shin shekaru nawa yayi a Makka kuma shekaru nawa yayi a Madina
to
Ah,
kaji. Wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji. Wai manzo Allah.
Shekara nawa annabi a Makka, shekara nawa yayi a Madina kawai?
Good.
Shekara nawa yayi a Madina, shekara nawa yayi a Makka?
Eh.
Shekara
70.
70? Ankara wa Allah, wannan tambaya da salamu alaikum.
Masha Allah zamu baka rana chance sai akan layi wannan question baka samu ba amma zamu baka zaka bar abu da babu da kyo zaku kara maka another chance zuwa wurin Malam Nasir Ado Musa sai ya maka tambaya zubu mu Malam Nasir Ado Musa wala Allah shi ko zaka kina shi
Naam
eh
akwai wani ajan
shi no ai in kai mai inda ya ci ya sauka amma tunda bai ci ba yanzu zamu ji kai ma naka
Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakoki da yawa. A rayuwarsa. Wanda ana kirga yakin manzo Allah har kusan
ka sai inda wani. Ya gudu warwarin ba fa da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kai. Amma kola da zo ga Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 70 a Makka shi ne shekaru sai nawa gaba ɗaya
sarki ka bar wannan tambayan wani ma zai hauro
wato shi ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola bari ka je kan bawon dama ba mu je ka bari mu bawon dama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola ya sunan ka daga nake kira
Allah ta baki sarki zaki
tare da kai kola ya sunan ka daga nake kira
sunana Alhaji Malam daga nan Kano Najeriya
ka hada duka kenan Alhaji kuma Malam to masha Allah Alhaji Malam kana tare da shayarnai na yanzu bari mu ji Malam Nasir Ado Musa ka ji tambayan ka
eh Nasir
na'am to Alhaji Malam barka da shigowa
namu Nasir ya himma ya kokari
lafiya lo albeti lafiya lo gashi muna tare da Sharif Sidi shi ma
na
nace tambayar da zamu maka shine a yakin Badar akwai Abu Jahal akwai Abu Lahab wanne ne a cikin su aka ci shi a yakin Badar
Abu Jahl
da Abu Lahab
Na'am Abu Jahl aka ci
Na'am Ya ta amsa
to Allah sai kana da kati na 500 insha Allah ka samu kati na 500 zamu gani ko za ka yi ka tsara kati wurin Sheikh Sidi Bashir inda ka ci nashi shi ma to mu je assalamu alaikum Sheikh Sidi Bashir
Na'am
Alhaji Malam
Na'am Sheikh Sharif
Banda Khalifa Abubakar da Khalifa Umar da Usman da Ali
Na'am
wadda sunayen sahabban manzon Allah guda biyar maza
guda biyar
banda wayan da na ambata ba
Na'am akwai Bilal
daya.
Akwai Salman Mufari.
Biyu.
Akwai Imam Hassan, akwai Imam Husaini.
A wannan ahli ga take lissafa su kai wani wayo.
Baka tira ahli.
Ba wai ne amma ne tire su banda su.
Eh mun san ka.
Eh sa bai ne amma na ce banda
su. Muje.
Eh to okay banda sahabbai ahli baiti sahabbai kale shi
yawa. An gyara tambayar banda sahabbai ahli baiti.
Yawa banda sahabbai ahli baiti.
Eh
ni kafadi bilal kafadi salman
kafadi bilal kafadi salman fari eh
na abdurrahman bin au
koko
akwai sai tudun harsa
hudu
akwai sai ra abubakar
ai mun bada banda shi banda kula fawo da maka ambata
wai banda kula fawo eh na amuna jinka
sauran daya rige maka ka amsa sauran daya ne
Bin Malik
na'am
wai ke
Malik eh okay masha Allah masha Allah sai wai ka
banji ne ce bai wai ke na karshe
wai ka Bin Malik
ma nasara kai ka Bin Malik
eh ana Bin Malik ce
ah ana Bin Malik
Mala ya gyara.
Sai
kace mai sarki zaki a ba ni ciki fa. Banda ni. Ni zamani Hussein Khan Nasir ne.
Sarki ya tsaka
sarki zaki yayi yaci ya tsaba
tsirene. Kace to yanzu kana da kati 1000 kenan, kana da 1000 naira ka kira insha Allah bayan program na rubuta sunan ka zamu baka. Biyu. Insha Allah.
Sarki sai ka rubuta sunan sa da karshen lamban sa haka ake
yi. Eh alaji malam sanan na rubuta 2 kafi 2 kenan. Okay bari mu
yi. Eh ka rubuta kuma karshen lamban wayar sa. Hello sarki.
Okay. Ya sauka ma next time na yi haka.
Yawa.
Mu sabda Allah ku yakuri kuma mu ba a TikTok kuma dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga TikTok. Muna amsa kola daga TikTok ya sunan ka daga ina ke kira
Lana Usman Abdullahi daga garin Daura nake
To Mala Usman Abdullahi Kamiru da sunan ka ya ka ji Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya
To
Eh to
A cikin yayin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
Akwai mai suna Ibrahim al-Mu'azzam Wace ce mahaifiyarsa?
Kana tambayar wani ne?
Sunan mahaifiyarsa za ka faɗa.
Tambayar na yana ce maka Khadija. Me yasa shi bai magana? O abokin ka ne amma muna ji shin sa abokin okay kai ake tambaya ba abokin ka ba waye mahaifiyarsa
Khadija
okay mala wai Khadija
ba sunanta Khadija ba
to kaji ko
kai tambaya na gaba
to yanzu baka ci wannan ba in tambaya na gaba bari mu ji mallan nasa zai maka tambaya
na'am
eh
mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi ya shahara da sana'a me tace sana'ar sa
to ana gaya maka wai dan kasuwa
wani ya ci
sai ya ci to shi
ya ci dan kasuwa
eh ya sunan ka
amma gaba mai fada din yana kira
eh ya sunan ka Usman Abdullahi ina zuwa Usman okay mala Usman ba mu number ka
ai sarki ai ba fada zai ba
number wayar sa ai kan TikTok ya kira
Okay, idan ya fada.
Ba ni number wayanka.
070.
070 na'am.
45.
45,
17,
40. All right. Shikenan kai ma ka kana da kati daya na 500. Isa sai ka kira insha Allah zan baka daga baya. Kaji?
Sai sarki zaki ba lambar ta ku.
Eh ai nina da naka kuka damu tunda nina da naka ba damuwa. Kaji? All right ba godiya. Yan WhatsApp kun yawa don Allah kun hakuri. Ku bar kuma sake bibiyu nake dokara da WhatsApp biyu. Ku bar da kuma TikTok biyu. Kun gane? Sai sa ku yi hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok ya sunanka daga ina ke kira?
Sunana Yusuf Abubakar daga
Nate. Daga muryanka Kola.
Yusuf Abubakar daga Nate.
Okay, Malam Yusuf Abubakar kana tare da Sheikh Malam Nasir da Sheikh Sidi Bashir. To, mu ji zance daga Sheikh Malam Nasir.
Na'am.
Eh.
To, Malam Bakar tambayan da za mu maka shine.
Eh.
Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunan da ake kiransa. Wanda wannan sunan malamai suna ce ita ce alkunyan manzon Allah. Me tace sunar? Wace suna ce alkunyan Annabi?
Abba Abdurrahman.
Na'am.
Abul Qasim.
Aha, wa Abul Qasim. Amma ba ta mun yace Abul Qasim, ya ce Abdurrahman, kuma yace Abul Fatih, kuma yanzu kuma Abul Qasim.
To Abul Qasim ne ya faɗa daidai.
To masha Allah, ka samu ya sunanka? Okay, Malam Yusuf, jira question ka na bi wurin Sheikh Sidi Bashir. Okay, bismillah, muje Sheikh Sidi Bashir.
Faɗa mana sunayen yakokin manzon Allah guda biyar. Ko wanda yaje ko wanda ya tura, sunayen su kawai. Kace da yakin kaza da yakin kaza. Guda biyar.
Akwai yakin
Badar.
Eh?
Akwai Handak. Ta kuri ta
saka. Dan daga muryansa.
Eh, daga muryansa.
Akwai Badar.
Daya.
Akwai Uhud.
Biyu.
Akwai Tabuka.
Tabuka.
Uku.
Akwai Handak.
Akwai me?
Hudu. Handak.
Handak hudu na'am sauran daya
Malam Yusuf muna jiran ka ba lokaci
tambaya ta wuce shi sai aje na gaba
okay shikenan shi dai na gaba Malam Yusuf kana
da mutum
Malam Yusuf okay ina ga network jama'a ku ya ku network shi sabu matsala ba wurin ba problem bane okay network ma yayi cire shi sai sa in ya dawo sai ka karbi number dinka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola akan whatsapp kola akan whatsapp assalamu alaikum
wa alaikum assalam sarki daki
na'am kola ya sunanka daga ina ke kira
Na ku a kullum Ayuba Abubakar daga Jos.
Na mu a kullum to, masha Allah, Malam Ayuba. Kana tare da manyan shayanai na kan wannan layi, Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya.
To, dan uwa, manzon Allah yana da mu'jizozi masu yawan gaske. Faɗa mana guda biyar daga ciki.
Mu'jizozi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Eh.
Yana tafiya yana tafiya yana ganin na bayan shi ba tare da yayi waje ba.
Na daya.
Yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikan abun nan jakin shi.
Biyu.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zubar da ruwa ta hannun shi.
Uku.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci ga sanu baya karewa sai mutane sun gama ci sun koshi.
Hudu.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne yana rabar da yana kyauta da abin da aka ba shi yana rabar da shi.
A wannan ba mu'jiza bace ba. Wannan tabi'a ce kikkiawa. Mu'jiza haka ce.
To, sauran ka seconds, seconds goma.
Manzala sallallahu
alaihi wasallam. Sauran ka seconds biyar.
Manzala sallallahu alaihi wasallam ya daki dutse-dutse ya duka ta yau dutsen ya fashe.
Dutse ya duka ta ya fashe.
A ina ke nan?
Wai a ina?
Yakin da aka kashe Amruzina Abdulwadi.
To, ba sani ba ko sai liman Nasir ya san wannan.
Yana ishara ga Khandaq ne da aka zo na dukan dutse.
Na'am, to masha Allah ya cika biya.
To shikenan. Ya sunanka? Ayuba ko?
Ayuba.
Okay, to yanzu mu je question ka na yanzu muna direct mu zana sunanka. To, bismillah Sheikh Man Nasir.
Na'am. Shekarun Annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne lokacin da bai sinsa ya rasu?
Shekaransa 7. Kai. Na kusa da ya ku. Na wa kace da mai fitin da
ya
rusu ba. Shekaru
Annabi
sallallahu alaihi wasallam nawa
wannan question ba ci ba.
Wannan question baka ci ba layu ba. Ba layu ba. Number ka na. Okay. Ga ya mini last two number ka kawai.
Amma ina ga duk tambayar da muka yi ba amsa ta ba. Sai mu amsa ta dan na gaba kar a zo a wuce kuma ba a yi ba.
Eh gaskiya ne.
Gaskiya.
Wannan manzo Allah sallama yana cikin mahaifiyarsa. Baban
sayarsu.
A wani riwayar sun ce manzala na wata shida, wanda shi ne mafi inganci. Sannan kuma wani riwayar kuma sun ce na wata takwas. Na'am.
Sai da wace, ina amsa za a bani kyautan ko?
Na'am.
To
yanzu in an gaza za mu na maimaita sarki zaki. Sai ba da amsa.
To shi ke nan.
Amma wannan, wanda ka ce Sheikh Ibrahim dan manzala sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyarsa ita ce Mariya, ko?
Mariya Tulkiya ba, ka sai
yanzu Mariya Tulkiya.
Ayuba, last two number ka nawa ne?
Sarki zaki yi rin maka number da nake amfani da shi, amma wannan yana number WhatsApp number
ne. A'a, ba na son yi amfani, ina tambayar ka last two number ka last two digits na nawa ne?
Okay, 0006 ne.
Na karshe 09
09
na karshe. Okay, shikenan kana da kati daya in Allah ya yarda. 09 ko 09. Okay, kana da kati daya in Allah ya yarda, shi ka kira bayan program in Allah ya yarda. All right, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Caller da ka kira direct, kola direct, ya sunan ka daga nake kira.
Hello,
kola direct, ya sunan ka daga nake kira. To bari mu aje shi mu ba wani dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola kan WhatsApp.
Wa alaikum assalam warahmatullahi. Sarki zaki.
Na'am, kola, ya sunan ka daga nake kira.
Sunana Abubakar Musa daga nan jihar Taraba.
Mala Bakar, kana tare da malluma na biyu, insha Allah tsaya za muka tambaya. Sheikh Sidi Bashir, bismillah.
Akwai wasu ayoyi guda biyar wanda su aka fara sakoro manzon Allah, karanta mana su.
Hello,
wa akwai ayoyi guda biyar da aka fara sakowa manzon Allah farko, wai ana so ka karanta wannan ayoyin?
Akwai ikira.
Akwai ikira, akwai bi kuma.
gira ita dai na rike yanzu ka ita gade.
Oh wato sai
ya ai suwan sura ka fada ai yanzu aka karanto guda biyar.
Eh
ita dai na rike Allah musu fata alkhairi.
Ah ai akuri tsaya tsaya kika gudu tsaya tsaya kika gudu tsaya. Ai yanzu
akwai akwai tambayan ba na sir kuma wannan tai maka wahala.
To ita ikiran ake so ka karanto.
Dukan lare kalaga.
Na
ikira bismillah rabbikal ladhi khalaqa.
Na'am. Karanto.
Hello.
Ka karanta mu je karanto duka.
Ikira wa rabbukal akram alladhi atana ma lam ya'lam.
Na'am.
Kola bidan.
Amma kola ya kuri sai ka shiro cewa wannan a karatu da karanta wani cikin sallah ne malaika ya ma sun ka correct kuwa ah ban sani ina tambaya ne cikin sallah kaje kana karanta wannan ikra kana gani kaman malaiku ba su ba su dai ma sun ka correct kuwa ah ban ne kake tambaya ba
wannan tambayar ta wuce shi sakon din sa ya wuce.
Ah to shikenan inji Malam Nasir wata tambayar ya wuce kasar din ki ya wuce.
Bismillah sayyidi Nasir.
Yanzu muji na Malam Nasir wannan ba kai karanto muna shi da kyau muji na Malam Nasir kuma.
To tambayar mu na gaba
shine
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina masallatai. To amma wani masallaci ne manzo Allah ya fara gina.
To wai wani masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ginawa?
Wanda ya fara ginawa?
Eh.
Shine Masjidul Dirar.
A'udhu billahi.
Astaghfirullah. Kola mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Amin kola mun gode.
Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka alkhairi.
Amin. To malam wani makaranta ke wani masallaci ke na manzo Allah ya fara kina.
Sarki ai yanzu tambaya kowa da kai.
Tumba ka sani ba sai sayyidi Nasir ya fada wannan. Bonus ne. Ka baka.
Wannan bonus din ce a gaskiya inda tarihi zabu bi ni gaje ne. Ai manzo Allah ya hijira zuwa Madina. Cece masallacin Madina ne wanda manzo Allah ya fara gina.
Sarki da mai rubuta tambaye kira din nan. To masallacin kuma annabi ya gina a garin Madina.
Allahu akbar. To ka ga
ni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gina.
Masha Allah. Allah. So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum kola.
Wa alaikum assalam.
Kola ya sunanka daga ina ke kira?
Sunana Muhammad Usman.
To Malam Muhammad Usman. To Masha Allah, ji questions wurin Malam Nasir.
Okay, bismillah.
To.
Na'am. To tambayan da nake so na masa shine.
Hello.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga garin Makka, sun fidda manzon Allah daga garin Makka. Har annabi ya koma garin Madina. To a wani shekara kuma manzo Allah ya dawo ya bude garin Makka din. Ya karba ta dawo hannunsa. Wanda ake cewa Fathu Makka, Fathu Makka a wani shekara aka yi Fathu Makka.
Wai a wani shekara aka yi Fathu Makka.
Ba mun da riya bane dan uwa.
Wai lokacin mazala na shekara 62 inji shi.
Eh?
Ai ba shekaran aka tambaye shi ba, shekara zai fada. Ba shekarun manzo Allah ba.
Wai ba shekarun manzo Allah ba, shekaran da aka yi Fathu Makka ake so.
Shekara 7.
Ai. Shekara 7 bayan hijira.
Ka dan kusa, ka zo kusa ka dan kara sai ka dan.
Gara mu sai kokari.
Ka amsa tambayan Sidi Bashir tukunna sai mu zo mu bada amsan wani.
yanzu mu je a na ma kuri daya question ka na biyu a bismillah Sheikh Malam Sidi Bashir
okay amma tayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda Khadija da ummul mu'minin Aisha da Hafsa fada mana guda biyar matayin manzon Allah kuma ummul mu'minin banda Khadija da ummul mu'minin Aisha da Hafsa banda su fadi guda biyar
akwai Habiba
kadan gyara su nan kadan
wai ka gyara
muje ga wato muje ga ba muje ka kana try muje
muje a cikin lokacin ka
sauran ka seconds bakwai to lokacin ka ya cika bawa Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan TikTok
wa alaikum assalam warahmatullahi dan uwa barka da warhaka
barka ka dai kola TikTok ya sunan ka daga ina ke kira to mala Umar Faruk Muhammad daga Taraba okay Umar Faruk kana tare da Sheikh Sidi Bashir
mala Umar Faruk matayen manzon Allah zaka faɗa sunayen su guda biyar amma banda Khadija banda Ummul Mu'minin Aisha banda Hafsa faɗa mana sunayen guda biyar
akwai Fatima
matan manzon Allah
na'am
matan manzon Allah Rukayya To sauran ka sakan biyar
Na'am sanan akwai Nana Aisha
Ai mun ce banda ita
banda ita
Ko banda ita
Eh
Ya mun je tambaya ta gaba
To mu je daga amma nana Fatima ba matan manzo Allah bane ba wallahi
yawa sallallahu alaihi wasallam
to amma lazai maka tambaya
to wannan tambaya da sarki jara gaskiya ne nana Fatima tu ba matar manzo Allah bane
sallallahu alaihi wasallam na
to amma tambayar da zamu maka shine na gaba a duk ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam a duk dangin manzon Allah wane ne yafi kama da annabi a siffa da halaye
siffa da halaye sayyidina Abu Bakar
a dangin annabi ahlul bait
a dangi gaci a dangi manzo Allah wa fi kama da isa da siffa wa fi kama da shi da siffa
wanda an gansa kawai akan ga manzon Allah siffansa da halaye
sayyidina al-imam al-hussein aka bakar al-khairi mun gode baka ci ba okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ka kira da red
wa alaikum assalam warahmatullahi
kola ya sunan kage nake magana
sunana Muhammad Awwal ina kira da ke jihar Katsina Najeriya
to malam Muhammad Awwal kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Adu Musa ta fawa baliwa
ina gaishe da manyan malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi da barkawa
Masha Allah
Sarki barin fara masa da wannan tambayan kace sanyi tambayan ita ce a dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƴan uwansa kowa da irin abin da Allah ya ba sa na khususiya tare da manzon Allah to akwai wanda manzon Allah ya ce yafi kowa kama da shi a sifa yafi kuma kowa kama da shi a halaye wane ne wannan
Na'am.
Na'am.
Sayyidina Ja'far bin Abi Talib.
Wallahi ya fadi gaskiya haka ne manzo Allah yace ashbata khalqi wa khulqi.
Ma sha Allah ka ci na daya.
Wannan ya ci.
Ya saka. Awwala Hamza ko? Okay mana awal ji okay ji tambaya na bi wurin Sheikh Sidi Bashir
to na'am ina saurare
mala awal sayyidina Abdullahi da sayyidatina Aminatu a silsilar su sun hadu a kakan manzon Allah ne biyar ya sunan shi
kai ka gudu daya sama sarki ne wace riya
sarki zaki sarki zaki bonus din ka ne wannan
yawa
wannan ni ma
na kidi bashir wannan tambayar ta double sarki zaki ka amsa ta double double promo akan ta
wannan ni ma na gudu
Insha Allah za mu aje ta amala ko na Allah ya sa yi.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kola.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki.
Na'am kola ya sunan ka gargaje nake kira?
Kana magana Shamsuddin Sana Tijani daga Jesula Justin Nigeria.
Masha Allah Malam Shamsuddin kana tare da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya. Ah ya kuri ya kola da buke call dazu nake ya bashi card ya kare ko? Salamu alaikum kola. Mala awal ne? Eh na tek yin kon na fit ya so Sidi Bashir ci gaba da tambayan sannan. Ah to kana tare Sheikh Sidi Bashir. Muna jin ka Sheikh Sidi Bashir. Kana tare da wani.
Mala Attijani Abdullahi da Amina. Sun hada kakan manzon Allah ne na biyar ya sunan shi.
Ine Kilabu.
Kiladun gaskiya ne
masha Allah ka ci na daya to shikenan ya sunanka
sana tijani da sulatustin Najeriya
okay zan rubuta Attijani okay ah tana tare da Sheikh Mal Nasir shi ma ka jina shi
to ka ci kilab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake ce masa bayatul ridwan lokacin da sahabbai suka gaisa da manzo Allah Allah ya musu da manan cewa sun samu shiga yardan ubangiji laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka to anan sahabbai nawa ne suka gaisa da manzon Allah
sahabban da suka yi wa annabi sallallahu alaihi
wasallam baya eh suka yi mubaya idh yubayyi'unaka ta shajarati wanda Allah yake cewa sun gaisa da hannun annabi amma da hannun Allah ne yadu lillahi fawqa aydihim
sahabbai guda goma
duk sahabban nan iya goma ne
ban ji tambayar ba abuwa mala ka ce waɗanda suka hannu mu baya
eh wanda suka yi wa manzon Allah mu baya a jikin itaciyar bai'atul ridwan wanda aka yi bai'a na yarda wa manzon Allah sallama
kare kace okay kare muna jin ka
Na'am,
su 43. Ta. Ah, kola lokacin. Baka ci ba. Bani lafi. Sai zaki wannan ma promo ce.
Eh, da dai ce, da abinda zai ce goma, da ake cewa ashara mubashirun fil janna ko menene?
Eh, ba ashara mubashiruna ba. Ba su ake tambaya ba.
Eh,
sai zaki wannan ma promo ce ka amsa ta.
Sai
na ce na ku kwa na na karbi ka sai sarki zaki kai jira
ne mun
sahabbai wannan makar mu huce ta sahabbai 1400
to kaji alhamdulillah
sahabbai 1400 ne suka yi wannan bayatul ridwan
masha Allah mala Attijani last two numbers in kana wani
18
All right. Ah kuma kana da kati daya. Okay, insha Allah zaka ce bugo in an kare ko me insha Allah. Allah ta'ala ba kace kola da ka kira direct ba mu kare da kai ba. Assalamu alaikum kola. Kola da ka kira direct. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola dan Allah kubar mu ba instant TikTok kuma dama da ya kuri kola sai bar mu je kan TikTok. Ya kuri kola sai. En TikTok su ma kubar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barkatu. Sarki zaki barka da
yamma. Barka kare kola sunan ka da nake kira.
Suna na mun banta dan kadan mi yarre mazan ne Libya.
To mamman sani katin ka a Najeriya za a bayarwa zaka ba amma kamin mu je kan katin mu duba
Allah ba mu tsala idan na ci na san wanda za a baiwa
baka ci ba mazan ne kada sakwata da hankalin kai malam nasu zai maka tambaya ai nan ba cewa zannaci domin akwai wasu mamman da yaji da kai na yana bafu na amma mu ji dai kan malam nasu zai maka tambaya
to ba laifi na
na'am dan wani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunan naki shi da kansa manzo Allah yana suna wasu malamai sun fitar da suna annabi 200 wasu sun fitar da suna 99 wasu sun fitar har kusan 1000 da wani a cikin sunan nakin annabi muna son ka ga mana suna guda biyar kacal
suna na dana neman biyar kawai kacal
banda sunan shi na yanka
eh banda Muhammadu banda Muhammadu da Ahmadu banda Muhammadu da Ahmadu
yawa na farko akwai madassar
madassar gaskiya
eh na farko na biyu akwai Ahmadu
Ah, banda
Ahmadu.
Akwai Dahir, so ajenya
Ahmadu. Akwai Dahir. Kesi,
akwai Dahir.
So, Biu.
Akwai Dayegu.
Akwai Muhammadu Tayyib.
Okay, Uku.
Tayyib.
Akwai Mutansar.
Kapada.
Kapada.
Aiki kapada pada.
Kapada pada.
Akwai
Muzammil.
Sura na ƙarshe.
Akwai Hadi.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad al-Hadi. Wayannan ka amsa su, suna yin masu tsada kuwa.
Sunanka kace?
Sunana Mamman.
Okay, Mamman. Okay, to mu je tambayan ka na biyu, Shasiri ba shi zai maka tambaya.
Dan uwa akwai wata fitacciyar waka sanda manzo Allah yayi hijira daga Makka zuwa Madina mutanen Madina suka tare shi da ita wata mashhuriyar waka ko za ka karanta mana ita ko da baiti bi ne baiti bi ya wadatar
baiti bi wai kai kokari kai kokari kai kokari
sarki
kai kokari
sarki zaki bonus ne
awa sai talal bada
masha Allah hatan sarki ma fa dan Sudan ne ba garawanin da ya bane Allah ya saka da kai ya amsa daya sarki zaki ya amsa daya sai ya amsa
ahwa talal badar alaina fi zariyatil wada ko wajen bal shukr alain ko ba ka wa
ni tambaya ni kola yake niki kana ni kola tambaya ne ya amsa
kola tambaya da ya amsa sarki
ai so ni tambaya ya sunan shi nan last number din sa Allah ya saka maka da alkhairi mun gode to shikenan mun gode mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola akan whatsapp
sarki zaki barka da yamma
barka ka dai kola
ina yawa manyan malamai barka da shigowa
suna amsawa to muje shekman nasu zai maka tambaya
sarki zaki
tambaya baka da magana tambaya kawai zaka yi hakuri da maka yi hakuri
ni ma so nake na dai ba su fete a maulidi ne akwai yan magana da zan faɗa mun ba gidi da ita ba shikenan
okay shikenan
muna jin ka
baka minti biyu
yawa nace a waje na yanzu inda nake zaune ina da kashi na 500 guda hudu shine zan tura maka ta wannan number taka ta WhatsApp su ma wanda aka ce a ba su
Allah ya saka maka da alkhairi kai kokari sosai amma wani layi ne Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka yanzu katin da zaka kawo insha Allah guda hudu kace ko to yanzu hudun zai zama bonus to hudun zai zama bonus wanda zai amsa daga nan ga zuwa question hudu maimako a bashi 500 an ba su dubu wannan hudun sai za su roda katin ba ka da matsala ai ka kai sadaka insha Allah zamu kara bonus kan shi lashiri wa shiri insha Allah
zan turo ma akan WhatsApp yanzu
alright insha Allah saka maka alkhairi mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu caller direct barka kare caller sunan ka da gindin kina kira Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Kola darasi a sunanka kira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan WhatsApp. Na kola ya sunanka daga inda kira? Masha Allah, Prince Yau Adamu. Kana tare da Sheikh na Sheikh Fan Nasir da kuma Sheikh Sidi Bashir. To Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya. Masha Allah. Bismillah Sheikh.
Tamwa karanta mana hadisan manzo Allah duk wanda ka sani guda biyu da larabci ka fassara kowane iri. Guda biyu kawai hadisan manzo Allah.
Duk wanda ka sani kowanne ko na cin abinci zaka yi
Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man islam marbu tarku ma la ya'ni
insha Allah min husul al-islam mar'i tarku ma la ya'ni abinda ya karanto na daya kenan
fasara ba
fasara da shi ne daga bar abinda
wato asalin da ke to mutum ya bar shiga cikin abinda bai gano shi ba
na'am abinda bai shade shi ba
to muje na biyu
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alamatul munafiqi wa salatati wa idza tumina kana wa idza wa'ada akala
wa idha hadathaka sawa wannan hadisin dai a burkice ki ban karanta shi daidai ba
sallallahu
alaihi wasallam alamatul munafiqi na salatu salatu za a baka dama ka kawo wani hadisi ba wannan ba an baka dama ka kawo wani hadisi ba wannan
da hankalinka mun ga da kashi wannan Allah kai da wani kura fada saboda hadisan bai ci kawai ka tawurgowa ire ministan salama mai da sai ka hadisi da waya kun tare da
kawo ni wannan yaki zuwa
wannan da kawo wannan hadisi da ban
kun ji wannan hadisi bayan wannan
na'am
to kina wani ki sai ki har abin hasu ne wa da yake ne kana so da
to sakan sinka ya wuce okay muje wurin mallam Nasir mu ji kuma question da zai tambaye ka
to tambaya na yar gajeruwar tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tambari aka fada wannan tambarin ya yake da me aka yi shi na'am
wai wannan tambaya ya fi karfin shi
to
amma shi ba ku duban farkon tambayar da aka yi masa na kaman
yayi kokari hadisi ne fada
amma shi da kansa ya kamata a ba shi shawara kaman shi da wannan fada na ga hadisan abinci na jinjina shi so now yanzu sai nan gani a ba shi ko dai ya
a ba shi cikin wannan guda ɗaya
a ba shi cikin promo
a ba shi cikin promo guda ɗaya.
To, kola ka
ya ci 500, katin 500.
Ka ci 500. Ya sunan ka kola?
Yau Adamu da
kasuwa. Yau Adamu, yau, okay. Yau, last number ka nawa ne? Last two number ka?
Ina zuwa wannan katin da aka zamo sun kawo. Ba na dole shi.
kai ma ka dora a kara ma wani Allah ya saka maka da alkhairi mun gode masha Allah mun gode mun gode assalamu
alaikum Allah ya saka kai
assalamu alaikum
na'am kola direct ya sunan karge nake kira
na
Alhaji Abba daga Kano to Alhaji Abba kana tare da shehannai na biyu anan Shakman Nasir zai maka tambaya
to ina tare
to yana to bismillah shehi
Alqur'ani ya kama sunan mace ku mana mataye daban-daban irin su sai da tuna Maryamu irin su sai da tuna Asiyatu da makamantan su to amma tambayar da muke so mu shine wace ce a duk mata tafi kowa girman nasaba a duk mata wace ce tafi kowa girman nasaba wace ce
ana Aisha
nana Aisha masha Allah Qur'ani ya kama sunan sai tuna Maryam
eh masha Allah
ya kama sunan sai tuna Asiya
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola direct ya sunan karge nake kira
baka ci baba sai tuna Shabati
ah ya sauka wa
Abubakar
Aliyu daga ina
daga Bauchi State
okay daga Bauchi State to Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya
la ya tambaye kuma sai mana su koracha
okay
Qur'ani Qur'ani ya kama sunan lakin mata da yawa masu daraja sai tuna Maryamu ya mata sura sukutum sukutum sura Allah ya saukar akan sai tuna Maryam ya kama sunan lakin ta irin su sai tuna Hajara irin sai tuna Asiya to a duk matan duniya wata mace ce tafi kowa girman nasaba
to wannan gwashin da in ka aka da aka wulga na farko ya gudu na biyu ya gudu wala Allah suna ajewa da tsawo inda abu ya je sauki to wannan kwashi sai an amsa shi mu je kan WhatsApp assalamu alaikum
sarki ko dai to
eh to shekaru ko na sai mana zai magana
a na ba ta za baka gari ne amma idan kana so sai ka ba baka ba
a wannan ga yadda ko ni ban karba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa
alaikum salam
amma shi a wannan amsan ka ai nana Maryam ne
a kai dai ka bari ka bar biyan da zai amsa tunda kaji karban garin ba karba ba bari wannan shi dai amsa
to shike ne to shike Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola
Assalamu
alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, kola sunan ka kira?
Sunana Jibril, ina kira daga Nigeria.
To, Malam Jibril, Nigeria wani state take?
Yawa.
Ne amma ina jihar Benue.
Tato, to shikenan. Kana tare da Shakman Nasir zai maka tambaya.
Tambayar mu ita ce?
Ina jinjina.
Qur'ani ya ambaci sunan mata masu daraja. Irin su sai tuna Asiya matan Fir'auna kaman sai tuna Maryam Qur'ani yadda aka saukar da sura sukutum dan fadin falalanta ga irin su sai tuna Hajara matan Ibrahim to a duk matan duniya wata mace ce tafi kowa girman daraja girman nasaba
okay nasaba
wato girman nasaba wato sai tuna
Fadima
alaihi assalam
okay
sarki gaji amsa
na'am
dama wannan shimfidan na baddabani ne
fara wannan na mari wani to ya sunan ka okay malam Jibril saya okay shakti da shi zai maka tambaya
na'am
to akwai wata tambayar mu kwancai matayen manzo Allah za ga ya mana guda biyar banda Khadija banda Aisha banda Hafsa guda biyar kawai
a cikin wanda suka rage ma'ana wanda banda wannan
eh banda wayannan guda uku a sauran da suka rage
Na'am, to shi siri a sake mai tambaya saboda.
Wanda wanda ai ba na kawai ne.
Kun ba ga sani mai sarki zaki a rubuta mishi
a sake a sake musu tambaya.
Ba mu last two number ka.
Okay, to zan tura mata.
Ah, ga ya mini last two number ka.
Hello,
salamu alaikum. Wa alaikum salam, bani last two numbers, gaya mini last two numbers ka. Biyu karshe.
Last two numbers?
Eh, last two numbers ka.
Eh, two numbers na wato 51 ne zai kare, zan tura mata number.
Ba okay. Eh, 51, okay, ba damuwa. Kana da kati daya. Okay, to mun gode, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.
Sari.
All right. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma mun ba dan TikTok kuma da ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarki zaki.
Na'am Kola, sunanka daga ina ke kira?
Sunana Ahmad Badawi Suleiman daga nan birnin Kebbi, Nigeria.
To, Malam Suleiman, kana tare da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya.
Matan manzo Allah, zaka fada mana guda biyar. Banda Aisha, banda Hafsa, banda Khadija.
Sai ya samu matsala bari ya dawo
matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace
eh wai guda biyar
zaka fada mana guda biyar banda sayyiduna Aisha banda sayyiduna Khadija banda sayyiduna Hafsa
okay banda
eh
akwai Ummu Salma
daya
akwai ma biya
Biyu.
Biyu.
Saura.
Saura uku.
Saura uku.
To, sauran ka saka biyar.
An ce ban. Banda Khadija ko?
Eh, banda Khadija, banda Ummul Mu'minin Aisha da Hafsa.
To shikenan lokacin ka ya tsaka mu je kan Sheikh Mal Nasir zai maka tambaya tambayanka na biyu
wata mace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan sayyiduna Khadija
masha
Allah ka take tunawa dai baka
dokar wani a lokacin ka kake
Okay, bayan Khadija.
Masha Allah. Bayan Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadija. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure. Wata mace ce manzo Allah ya aure sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam.
Zainab.
To mun gode. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai
insha Allah ko nan gaba ya musu wannan tambayar
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
hello kana ji
muna ji ka kola direct ya sunan ka rage nake kira
ina Ahmad Baba daga
Said Nawa
Ahmad Baba daga
Yobe okay Hussein Ahmad Baba kana tare da Sheikh Malam Nasir she yayi tambaya ko baba da
Nasman Nasir zai tambaye wannan
eh Malam Nasir to mu ji question da za ta tambaye ka
to tambayar da zan yi ma wannan shine wata mace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan rasulun sai suna Khadija wacce ita ce matan annabi ta biyu
hello
wace mace bayan sunan
naraka wace ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan sai suna Khadija
ta biyu
eh
akwai Zainab
bayan nana Khadija sabon duniya
wane eh wace ce annabi fara aura bayan nana Khadija sabon duniya
bayan sabon duniya
eh
Hafsa
A'a. Sauran ka saka biyar.
Ka sake tunani.
Saudat.
Na'am.
Wai Saudat.
eh sai suna Sauratu bintu Zuma ita ce
aisha ka ci na farko ya sunanka kace
ina Mustafa
Malam Husaini okay so this question can be zuwa gun Sheikh Sidi Bashir
Malam Husaini manzo Allah ya shekara 63 a duniya shekaru nawa yayi a Makka shekaru nawa yayi a Madina
yayi shekaru 3 a Makka
Mhm
yayi shekaru 3 a Makka
Mhm shekaru a Madina fa
a Madina gaskiya Madina na ba ni ban sani ba
to shikenan insha Allah
ba kuma masha Allah
ban sani ba shi kuma shi ne
Sheikh Sidi Bashir ka tikita wannan amsa
ba ni
manzo Allah ya shekara 63 yayi a duniya idan kike ya 63 yayi shekaru 10 a Madina
Masha Allah
shekaru 10 yayi a Madina duka sauran shekaran a Makka yayi
last number ka nawa
040
ah 40 dai
040
aha okay kana da kati daya insha Allah zaka ke kira ba bayan mun gama Allah ya yarda
a tashi lafiya
ma lafiya ka lafiya ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola daga WhatsApp na'am kola ya sunanka daga naki kira Malam Umar daga ina so Malam Umar kana kai da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya
Allah wani ya ce mutum Allah ya kare mana malamu
Ah, kai
umma
kwata da hankali ga kawai.
Tambayan ka Sheikh Sidi Bashir tambaya.
Hijirar farko kafin a tafi Madina. Wane gari aka je? Sannan ya sunan sarkin garin?
Hello?
Wai hijirar farko kafin a tafi Madina. Wane gari aka tafi kuma ya sunan wannan sarki?
Hijirar farko kafin a tafi Madina?
Eh.
Wannan tambayan ta yi zafi a can jami'in wata ai hakuri.
Ah, sai iman na su bismillah.
Sai ki tunane.
To ga tambaya nan.
Question na biyu. Mun kara maka kara da
Manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam.
Yana da bakwanni akan kannai da yayin bakwannin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An ta bakwanni mana wanda suke uba daya da mahaifin annabi. A cikin su waye ya fara musulunta
Abu
Lab Ba fa kafirci ba wanda ya fara musulunta
Ya fara musulunta
Eh
Eh wanda ya fara musulunta Wanda ya fara musulunta?
Wanda ya fara musulunta a cikin makonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Eh,
na'am. Sakan nawa ne kake sarki?
Eh, na'am.
Sakan nawa ne ka kara mai?
Mun kara baka saka biyar. Ya gudu, ya gudu, ya gudu.
Insha Allah kola na gaba sai amsa.
Tu kola da ka kira direct.
Kai na ya karbe da ina dawo.
Wa kenan?
Alaga ba la ga ni ga.
Alaga ba ake mun kama da kai.
Ah nan ina ne kake yayi. Ba aka tambayan balani ya ga.
Alaga wani tambaya ne.
Nan ina ne
kake. Okay to ga mal Nasir zai maka tambaya. Yayi tambaya zai maimaita maka.
A babban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake wanda mahaifin manzo Allah sayyidina Abdullahi yake uba daya da su wane ne fara musulunta bayan an turo manzo Allah
a cikin babban annabi sallallahu alaihi wasallam
sayyidina
Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib
Ba shi bane.
Ba shi sakan biyar sarki zaki in bai amsa ba a maka wannan tambaya.
Wannan question yana da kyau sosai.
Ta Hamza.
Sai na Hamza. Eh lallai. sai na amsa shine shine karami shine karami a cikin su su sai na Abbas duk sun girme shi su sai na Abi Talib duk sun girme shi shi ya fara bayyanawa
masha Allah to kace wannan ya sunanka kace
Alhaji Abba
to Alhaji Abba ka ji tambayan ka na biyu gurin sassidi Bashir
hijira farko kafin a tafi Madina wani gari aka je kuma ya sunan sarkin wannan garin
an tafi ya bace ne kuma sunan sarkin Najashi
masha Allah
Najashi
eh ta ci biyun gaba daya amma ya last number kai ba ni last number ka
wannan wanda ya kira
da shi last number ka dai kawai da shi zan gane ka 41 Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga TikTok
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh
Na'am kola ya sunanka daga ina ke kira
Sunana Musa daga nan kasar Libya
Malam Musa daga Libya To kana tare da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya
Ayoyi guda biyar zaka karanta mana wanda aka fara sokowar manzon Allah
wanda
aka fara sakoro manzon Allah ba
kamar ya akwai kira ai ta kade kawai na riki
ai sunan sura ka bada ikra ganta wannan ayoyin ta guda biyar za ka karanto
karanto ita ikra
Allah al-Azim amma ni ba dai da ka karanta ba
ya tsallake ayoyi ne
ka mix din shi da dariyar kuma lumma mu sake baka da makwata da hankalinka
bismillah sai iman nasir bismillah
ko mala wanda da muna roka mu bashi ko da saka zai mu gani ko zai ya gyara
to bismillah ya kare karanta karo na biyu
karanto na biyu ala rama ta bangaren izala akwai littafin da kace su sa sayyid buhari ta bangaren shia akwai littafin da kace su sa insha Allah wannan na bangaren tijaniya karatun da kake a saka zai fara kwanan nan in Allah da kazo she mu koyi da kyau mu duka tare da kai kaji
insha Allah
to mu je tambaya na biyu malam Nasir zai maka tambaya
akwai wasu mata guda biyu wanda suna da daraja mai girman gaskiya a musulunci amma da yawa sunan su bai yadu ba manzo Allah yana musu kirari da cewa hiya ummi ba da ummi yakan ce wannan uwata ce bayan mahaifiyata ita ma uwata ce bayan mahaifiyata manzo Allah ya faɗa wa mata biyu su waye wa'innan
ummi abiya su waje
ne laki akwai bonus
eh
Na'am.
Wayin ne ya kamata san su domin su ma iyayen manzon Allah ne, iyayen Annabi Muhammad ne.
Iya, okay, iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
So sai amma kuma Annabi yana fadi kulli yana cewa su uwana ne bayan uwana, uwana ne bayan uwana, haka yake ga musu.
Sai wannan question. Wayannan mata ya bi su kuma iyayen manzon Allah ne.
Eh. Akwai sai tunawa ne?
Wai Amina.
Sai tunawa ne Amina, ai mahaifiye shi ce ta asali.
Yawwa, wayannan fa ce musu yake su ma iya uwana ne bayan mahaifiyata. Ma'ana bayan sai tunawa Amina, idan an ce su ma mahaifan uwayen Annabi ne, manzon Allah ya ce ba ilafi ba.
Eh ya Maulana wannan da suka sinka ya kare mun gode kola mun gode ya Maulana wannan question da ka fada yana da tricky me zan ce da tricky saboda mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira Aisha na Fatima Ummu Abiya ko ana kiranta Ummu Abiya ko sannan kuma mahaifiyan Imam Ali
eh
ita ma
to akwai abinda akwai abin da nake so na dama in isar anan
Allah jama'a
shi
sai don Allah wannan da muji da kyau
ita wayannan mata guda biyan
eh suwa kenan
akwai sayyidatuna Fatimatu bintul Asad
okay
wacce ita ce mahaifiyar Imam Ali alaihi salam matar sayyidina Abi Talib
eh sai ita ne maganar ta na'am
ta raini Annabi sallama a lokacin manzo Allah yana matashi
okay
to manzo Allah yana ce mata hiya ummi ba'da ummi
Okay.
Akwai sayyidatuna Ummu Ayman Barakatul Habashiyya.
Oho.
Ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ita ba a ji sunanta kamar yanda aka ji sunan sayyidatuna Suwaibatul Aslamiyya ba. Kuma ba a ji sunanta kamar yanda aka ji sunan Halimatus Sa'diyya ba. Amma ita baran baiwar bahaifinsa ne. Annabi ya gaje ta wajen babansa. Sayyidatuna Ummu Al-Ayman Barakatul Habashiyya ita ma ta raini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to cewa da manzon Allah ke sayyidatuna Fatima Ummu Abiha sayyidatuna Fatima din maman Imam Ali alaihi salam
sallallahu
kuma sayyidatuna Fatima maman sayyidina Abdullahi sayyidina Abdullahi baban Annabi shi ma sunan mahaifiyarsa Fatima ce
ah okay shi okay masha Allah
ka gane Okay, so shi manzo Allah ya sai yake mata lakabi da Ummu Abiha.
Ummu Abiha.
Amma kuma akwai kuma wani sirrin ma na wannan sunan wanda ba lallai kowa ya sani ba.
Ba sai ya kawata karanto mu da wata rana insha Allah.
Ah wannan kuma ya kare tsakanin ma'aiki da yasa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ya kare fiya. So assalamu alaikum. Wallahi wannan dai jama'a ku ya kudi da muka tsaya yana da kyau mu duka mu amfani wannan question. Insha Allah mu duka duka da ya ana amfana da shi. Amma wannan ya trick sosai kuma mun gore da shi
sarki zaki
na'am sheik
kafin a dauko na gaba dan samunawa kasidar mu guda ɗaya muji
okay to callers kusa wa kuri ku bari a muji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah
I'm not afraid of the dark.
alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun je mun ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mun saki dawowa Allah ya bamu albarkan wannan soyayya na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi muna bijaya na sallallahu alaihi wasallam to kola akan WhatsApp za mu shiga question na 10 kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola
alaikum
assalam wa
rahmatullahi
wa barakatuh sunana ya sunanka sunanka ya sunanka kola kola na jahar kaduna ya sunanka okay shikenan bari mu ba wanda
ibn ibrahim
kana tare da shek mal nasir je maka tambaya
na me tace sunar al'ada ko wani da akwai wacce take taimako wajen kula da tsaftace shi a lokacin da yake yaranta ana cewa ingozoma ingozoma to me wace ce wacce tai ingozoman sayyidina rasulullahi wace ce tai ingozoma nayi war manzo Allah wanda ta taimaka wa mahaifiyarsa wajen kula da shi a lokacin
me tambayan wace ke
ingozoman annabi ingozoma Hausan sarki zaki har kuki faɗa kuma gana
wallahi ai da kaina ba sai wannan Hausan ba
matan da ta karbi haihuwar manzon Allah
eh
matan da ta karbi haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam
eh
mata
mata tukunna mata
okay mata to shikenan
ban sani ba sarki zaki
to shikenan kun gode
sai na gaba yazo
wani mu je wurin shek shidi ba shek tambayan ka na da masnabi
wai me yasa ake cewa shekarar haihuwar manzon Allah shekarar giwa me dalili
saboda a shekaran ne aka yi wani sarki ya kalifa Ka'aba domin ya rusa ta to a lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya halaka da wannan abin nan wannan dashi din to a cikin dashin akwai wata babban giwa to a ciki shine nan ya kasance a dai ta halaka shine ake lakabi da Amis din
amma kin gaskiya ne kula sa
amma ka dan kara gaba giwaye ne ba giwa babba daya ba giwaye
to ya sunan ka kola
sunana Jamil ibn Ibrahim
okay malam Jamil Jamil. Okay. Last number ka nawa ne? Last two numbers ka.
23.
Okay. 23. Okay. Kati daya. Kana da kati daya. All right. Mun gode maka sosai Allah. Saka da khair. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola akan wa TikTok. To, kola kana tare da Sheikh Nasir zai maka tambaya.
Na'am tambayar mu ita ce a matan Makka wace ce ta haifi wace ce ta karɓi haihuwar manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
Halimatu Sabiya
haihuwa ko shayarwa
a matar Makka wace ce ta karɓi haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam
Halimatu Sabiya
to shikenan mun gode ka Allah saka maka alkhairi mu je tambayar shi ba shi ba ka tambaya
okay
alaikum assalam kola ba kai ba sai wannan
surori nawa ka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba kida a cikin alqur'ani adadin kawai zaka faɗa
ka ce ki
surori guda nawa ka sako manzo Allah gaba daya
wallahi kuka
goma sha nawa goma sha hudu
ba goma sha hudu bane ba
surori ba
dai da surori ce
surori surori guda nawa ne
surori shi
114 ba 114 ba mun ji kaman kace shi haurin 114 haka suke
masha Allah to masha Allah ya sunan ka ma kace
sunana Adam Ladan
Adam Ladan ko Adam okay mala Adam ba ni last sunan ba sinka Allah ya saka maka da khairi to mun gode malam Adam Ladan Allah ya saka maka da khairi all right so assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola akan WhatsApp
na alaikum salam wa rahmatullahi
na ya sunan ka daga ina ki kira
na sunana Usman Elias daga Ikara local government Kaduna state
to masha Allah malam Usman kana tare da Sheikh Man Nasir Ado Musa, Sheikh Ado Musa zai maka tambaya.
Na'am.
Kada kake jin program na Malam Usman Iliyasu da ka kashe wurin.
Wato ina tambayar mu wancan kwantacce nan ina ga tsallake ta ko?
Ah, shi yana da kyau.
A in bi amsa bai ne sai ka amsa ta, Malam Nasir.
To wata mace ce a matan Makka wace ce ta karɓi ayyukan manzon Allah? Ungozo ma
amata maka
eh wace ce ta karbi aiwun Annabi sallallahu alaihi wasallam
Halimatu Sadiya
a'a Halimatu Sadiya shayar da manzo Allah tayi wace ta karba haihuwar manzo Allah ana ce mata Ummu Abdurrahman ibn Auf wace ta bada labarin ta zo ta bayan haihuwar Annabi amma ta samu taurari sun sassauko to ta zo ta tsaya ta diga duk abin da aka yi to shi ake cewa ta karbi haihuwar Annabi amma ba wai kaman yanda aka saba in gozo mata zai ta shirya da makamantan su ba wannan shine abin da ya faru na'am
na'am
okay to mu je tambaya na biyu baka ci na farko ba tafsiri bashi zai maka tambaya
dan uwa faɗa mana sunayen manzon Allah guda uku banda Ahmadu banda Muhammadu wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani wanda aka fada a cikin Al-Qur'ani banda Ahmadu banda Muhammadu
now sunayen manzon Allah
ne na cikin Al-Qur'ani ba
now akwai Yasin
na'am
tay
akwai Yasin Mudassir biyu
akwai Ya'iwa al-Muzammil
uku
Ya'iwa shi ne sunan nashi ko kuma menene sunan nashi ya sunan zaka fada
Muzammilu
masha Allah
ya ci wannan tambayar sarki zaki
ya ci daya kenan ya sunan ka
akwai da
Ya isa kai kokari ya sunan ka
Sunana Usman Elias daga Ikara
Okay Usman Malam Usman last two number ka nawa ne
Karshen number
na biyu karshen number ka biyu
68
Okay 68 All right kaki kati daya insha Allah shi ka kira daga baya zamu baka
Okay to insha Allah
To Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola okay mun miss dinka all right assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum ya kuri ba kai ba na je wani kan kola kan WhatsApp saya na bar wani ya tsaya kan direct long time assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola direct wa
alaikum assalam warahmatullahi barakatuh sarki zaki
na'am ya sunan ka ga nake kira
Sunana Mubarak Umar ina kira daga Kano
Malam Mubarak Umar daga Kano kana tare da Sheikh Sidi Bashir Suf Malik Kamal Nasir Sheikh Man Nasir zai maka tambaya
Na'am
bismillah shi
Na'am tambayar mu ta yanzu shine ita ce kai Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shekara nawa aka turo aka tura aka masa wahayin annabta
To
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa wa'in annabta ne yana shekara 40 san da yake kan shekara 40.
Allahu akbar. Masha Allah.
To mu je na biyu.
A wace shekara Manzo Allah ya yi yakin Badar?
A wata shekara Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin Badar?
Shekara ta biyu kafin hijira.
Kafin hijira? Ba haka ba ne.
Bayan hijira a bayan hijira a Madina ne.
Shekara biyu bayan hijira gaskiya ne.
Masha Allah, masha Allah. Shi sai ya ci question shi bin duka, ya sunan ka? Malam Mubarak, Malam Mubarak. La sunan banka nawa ne?
69.
All right, kana da kati biyu, Allah ya yarda. Iza daga bashi ka kira ni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola akan WhatsApp.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
Na'am, kola sunan ka da ke kira?
Ke zai ki Bello ne daga Bauchi.
Malam Bello daga Bauchi. Malam Bello, Maulidi fa muke yi fa?
Ani kan na ji gona ce da wallo.
Aka kana aiki zara ba su da muri kake da insha Allah. To Sheikh Malam Nasir zai maka tambaya.
Na'am. Manzo Allah sallama bayan ya rasu a iyalan gidansa wane ne ya fara bin sa? Bayan rasu annabi waye ya fara rasu a iyalan gidansa?
Mata ya zakowa.
A iyalan gidansa gaba daya, dangin matansa duk wani jininsa har matansa?
Cikin jaje ne ko yaya mata ya?
Aka ce dangin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan da ƴaƴan da kowane ne lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, waye fara bin sa?
Gaskiya ban sani ba zarki.
Okay, to masha Allah, ai tabbawari. Bari mu ji Sheikh Sidi Oshiri maka tambaya ta biyu.
Yaya sunan wajen da aka binne mahaifiyar Manzo Allah sai da tuna Aminu?
Sarki zaki, wannan ma na baka.
A maka ba ni ba, ban garba. Abin da ke wuri Maulidi ke nan ba, yawanci karanto tarihi da ake ke da Malam Bello.
To bari wani dan Maulidi ya zai hansa mana.
Ayyasa ni wani taimaka gai ma don Maulidi, aka zo kasu ta soke wata rana. Yanzu da gaya maka haka. To kaga abin da ke wuri Maulidi ke nan.
Shi ne na ce kai na baka inda kana Maulidin ka hansa.
Allah ya saka maka da lafiya ku zuwa. Mun gode. Farko tambayar da aka tambaye ka, Malam Nasir da baka tambaya ko? Akan shaida ya tuna mana ba? Tambaya?
A dangin annabi gaba daya.
To waye riga annabi, waye riga tafiya? Ita ce na
waye bi annabi, bayan Manzo Allah waye ya bi shi?
Ƴarshi na na Fadima. Kaji?
Wannan gaskiya ne, very good, kaji.
Kaji Malam Bello. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola da ke kira direct. Kola direct. Okay, bari mu aje ka. Ka kira wanda ya kira duka, yau daina jin abin da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola. Wa
alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
Na'am, ya sunan ka daga nake kira Kola.
Sunana Muhammad Kawu daga jihar Adamawa, Najeriya.
To, masha Allah, Malam Muhammad Kawu, kana tare da Sheikh Sidi Bashir zai maka tambaya.
Ya sunan kakan manzon Allah na farko ta bangaren mahaifiyarsa?
Ya sunan
wa?
Where Wahab?
Wahab, gaskiya ne.
Masha Allah. To, ka ci tambaya na farko. Ya sunanka ba bari rubuta sannan.
Muhammad Kawo.
Muhammad Kawo, bari rubuta Muhammad. Okay, Sheikh Man Nasir zai maka tambaya. Na biyu.
Manzo Allah sallama da zai yi hijira.
Na'am.
Shi da waye hijira? Asahabbansa waye ne ya zama ya raka manzo Allah? Daga garin Makka zuwa Madina.
Na'am.
Wai Sayyidina Abubakar.
Sarki kai ka faɗi wannan?
A ba na faɗa, wallahi shi ya faɗa.
Har ya faɗa?
A wallahi shi ya faɗa. To, Muhammad Kawo ba ni last two nan banka.
10.
Okay. Shi yasa yanzu kaci biyu kenan kana da biyu. Ka kira daga baya one.
Sarki ina roƙon in mun cika awa biyu mu yi addu'a wani sati mu dawo.
Shikenan insha Allah, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah. Assalamu alaikum Muhammad Kawo sauka mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola da ka kira direct. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki zaki.
Kola, ya sunanka da yana ki kira?
Sunana Bala Usman, ina kira daga Gwagwalada.
To, Gwagwalada, kai ka ji sunan gari a Najeriya. To, masha Allah. Malam Gwagwala da ya sunanka ba?
Bala Usman.
Malam Bala. So insha Allah kana tare da Sheikh Man Nasir zai maka tambaya. Malam Bala.
Ina sauraro sarki zaki.
Eh to bismillah. Eh inda kake jin program din ka kashe? Ya so ka tsaya kan wayan kunnen ka kawai.
Eh na kashe.
Na'am.
To bismillah.
Ka bani sunan sirkan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya aura ko ya aurar musu mutum uku.
Okay. Akwai Sayyidina Abubakar.
Daya. Mhm. Aura Annabi masa ko ya aurar masa ne?
To.
Annabi ya aura, ya aure yar shi. Nana.
Mhm, daya. Daya.
Akwai yar Sayyidina Umar.
Mhm.
Biyu.
Sai kuma akwai gaskiya laukun nan ne na manta.
Wanda fa Annabi ya aura a wajen su ko Annabi ya aurar musu? In ma dan in ma yar Annabi ka aura kana ciki.
Akwai
nan
auren da
Allah ko sai na Ali.
Ya aurar masa da na Fatima.
Yawa alaihi salam.
Masha Allah, masha Allah. Kati na daya Malam Gwagwalda check video shi zai maka tambaya sunan garin kan na ya ban sha
Gwagwalada fada mana kakannin manzon Allah guda biyar daga kan Abdullahi guda biyar
Abdulmuttalib
Abdullahi danwa har zuwa na biyar.
To bari ga wata Abdullahi dan Abdulmuttalib.
Na'am.
Dan Hashim.
Na'am.
Dan Abdulmanaf.
Na'am.
Dan gaskiya na dan Ka'ab.
Aha.
Eh ne rage maka da baka a bonus. Aka rakan la tiki ta masa ɗayan.
Dan Kusayyu dan Kilabu.
Kusayyu dan Kilabu.
To masha Allah. Malam Gwagwalada ko? Gwagwalada. To. Ina ga ka amsa ko bin duka ko?
Ya amsa biyu duka. Tare da taimakon sarki zaki.
Dan banka. Me last two number ka?
68.
8. All right. Kana da kati biyu. Kana da kati biyu Allah ya yarda. In Allah ya yarda. All right. Mun gode maka. Jama'a ku zamu da kira biyu. Insha Allah mun lumma shemu basu dama in Allah ya da sabon sati shi a cigaba. Sabon sati zamu duba tsakanin Talata ko Asaba. Insha Allah. Amma yau yana da muhimmanci yau 17 ga wata. Duka ma yana da muhimmanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola akan WhatsApp.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki.
Barka kola ya sunan ka da yana ke kira.
Sunan Abdullah yana kira daga nan Libya.
To Abdullah daga Libya kana tare da manyan shayanai na biyu wanda shak Sidi Bashir zai maka tambaya yanzu.
To ina ne su kuma ana gaishe su ina gaishe ku gaba daya
masha Allah amma ji tambayan ka kaka damu da gaisuwa
a wani waje ya sunan wajen da aka binne mahaifiyar manzon Allah
to tambayar wannan tambayar
gaskiya ban sani ba to kai to kaje sai
din Nasir to Sheikh Man Nasir zai maka tambaya
wace ce ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam
da
ta shayar da manzo
Allah
sallallahu
alaihi wasallam Halimatu Sadiya
ta shayar da
Annabi
wa kace Halimatu Sadiya ita kace kai Wai ita ce?
Na?
Kaji question da kyau kuwa?
Sunan mata da ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba?
Tabbas
ita ce.
Masha Allah. Masha Allah.
Shi kenan. Ya suka? Shi kenan. Malam Abdullah, to Malam Abdullah, kaji question ka na biyu gun shak. Sidi Bashir insha Allah.
Aina yi mishi yana fara mishi bai amsa ba.
Awo baka awo na farko kace baka sani ba ko?
Yanzu sai na karshe ne kai.
Okay Malam Abdullah. Okay. Bani last two number ka.
Shida.
Last two number.
Biyar okay biyar shida. Ka kana da kati da mun gode. Okay, mungodi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola direct.
Assalamu
alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola
direct.
Muna amsa, ya sunan ka daga ina yake kira? Sunana Ali Muhammad daga Kamaru. Eh to, dan
Kamaru
in aka ce wa zaka kana kati Najeriya yake fa? Ina da tambaya gidana. Ba kaza ka ji Malam Nasir zai maka tambaya. Gwagulada.
Akwai wani malami ba
na? A tambaye shi ne?
Sheikh Malam Nasir mai shi tambaya.
Na'am. Akwai Garo Hira. Garo Hira. Afwan. Garo Hira in yanda aka sokar wa manzo Allah wahayi. A wani zuci yake a garin Makka.
Kola, ka ji tambayan dai? Kola, muna tare da kai, ka ji tambayan yi magana mana. To za mu bani karshe da ma insha Allah ba za mu da kira ba kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu kola. To Malam Nasir ya yi tambaya zai maimaita maka insha Allah.
Yanzu ba za mu akwai Garo Hira. Wanda kogon da aka fara saukar manzon Allah da wahayi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. To a wani dutse yake a garin Makka. Na faɗa ma garin kenan ma'ana me sunan dutsen da Garo Hira yake kansa
ya kowa ji wannan question sai ya shiru
eh sarki to kai magana mana
to mallam ni magana sai ni ma shiru ke da ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ko wa
alaikum salam
to kola ya kai shiru mallam ya tambaye ka magana ah
na'am
ya kai shiru mallam ya tambaye ka magana tintin ya kai shiru
ah ban ji ko
shiru to tambayan ita ce akwai kogon da manzo Allah yake zuwa wanda ana aka fara masa wahayi aka sokar da ikra aka fara sokar da alqur'ani ana ce mata garu hira kogon hira a wani dutse take a garin makka me sunan dutsen da kogon hira take
sai wasu za ka yi shiru ni ma na yi shirun ma da naji wannan magana sai za ka yi shirun ko okay dan muje question da bitin da baka sani ba shekki ne bace zai baka tambaya
a wace shekara manzo Allah yayi yakin Uhud
kana ta biyar bayan hijira
ba haka bane amma lokacin ka da saura
ba haka bane kana da dan lokaci
okay
ka kara tanka
okay shekara ta shida bayan hijira
ba haka bane kana da takas biyar to shikenan mun gode maka Allah ya saka maka da alheri
kana ta hudu bayan hijira
Lala.
Bayan gida. To, mun gode. Alhamdulillah, jama'a mun gode mun samu.
Eh sarki akwai tambaya daya?
Okay. An amsa
wannan tambayar da muka yin na kogon hira a wani dukan dutse yake.
Eh.
Na nan a asali da suna ce masa Jabal Hira. Dutsen hira. To yanzu kuma bayan sokan alqur'ani aka koma ce masa jabalun nur dutsen haske sai da zuwan jibril alaihi salam da alqur'ani wa manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
kuma matakali kusan matakala mutum da ya step 144 kafin ya je kan kogon hira step
na'am
kullun haka annabi yake zuwa wannan step din ya kawo step 144
kullu annabi she ya hawo
yayi 1000 steps and something da kawo
kullu she ya hawo
haka mandala zai hawo
she wannan she mutum kace wai mutum ne irin ka
wallahi tallahi 1000 steps wannan dai zauna so sai ko ban hira to wannan ita ce Jabal Hira anan aka so kar manzo Allah da wahayi anan ne kuma aka jibril ya zo sa manzo Allah ya fara so kan masa da sako na'am
to alhamdulillah mun samu har yanzu da kiran da aka kira ta ba mu samu peak ba 2828 kira 2829 alright sannan kuma question da aka samu aka amsa an amsa question guda 10-15 shehanaina sun ce za su ba da kudi za su ba da kati adadin shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai
sai wani satin za a dora
insha Allah
sana kun bawan Allah kuma da yace ya bamu kati guda hudu shi yasa wala Allah cikin chance ne inda Najeriya nake da bazan ba kowa ba da ni kar zan dake amma insha Allah za mu kara ba wasu yasa wayanda suka amsa question insha Allah su kira mu bayan haka muna da Alhaji Malam yana da kati biyu muna da Usman yana da my last number 40 yana da kati daya Tusuf my last number 09 yana da kati daya sa'annan kuma muna da Ayuba my last number 09 shi ma yana da kati daya sa'annan muna da Awal Mala Awal shi ya amsa tambaya daya wangan shi ya kati bai dawo ba sai zan ka kira direct insha Allah mun ba kuma kana da kati daya sa'annan muna da Tijani yana da my last number 18 yana da kati daya sa'annan na bakwai muna da Jibril mai last number 51 yana da kati daya sa'annan muna da Husaini number 8 mai last number 41 yana da kati daya sa'annan kuma muna da Alhaji Abba Alhaji Abba mai last number 41 shi ma yana da kati biyu sa'annan muna da Jamal Malam Jamal my last number 23 yana da kati daya sa'annan muna da Usman Usman my last number 68 yana da kati daya sa'annan ko muna da Mubarak na sha biyu kenan Mubarak my last number 69 yana da kati biyu sa'annan muna da Muhammad Muhammad my last number 10 09 kenan 810 10 yana da last kati biyu sa'annan muna da Bala Malam Bala my last number 68 yana da kati biyu sa'annan na ƙarshe muna da Abdullah Abdullah my last number 56 yana da kati daya insha Allah sun kira zamu ba su wayannan kati
yan sarki kati nawa kenan ka kirga a 2-1 inda a balle su
in za a balle su kati biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha daya ga biyu sha uku ga biyu sha biyar ga uku ga biyu sha bakwai ga kuma daya sha tara sha takwas sha takwas
na labarin nasara to nawa ne kuma suka yi kyautan katin su a kirga wanda suka yi kyauta kuma
waɗanda suka yi kyautan katin su hudu katin hudu aka yi kyauta
ya zama yanzu an amsa 23 kenan
23
Allah ba mu nasara Allah ba mu nasara
to a cikin amana a amsa 23 shi yasa a cikin 23 nan in aka cire 23 cikin shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo daga baya na san mallu masu maka tambaya nawa ya saura in an amsa 23 nawa ya saura
shi ne kamar adda
sai insha Allah sai insha Allah Allah ta'ala ya karba mana barki da ana gafarta zunubin mu ya filifaka mu ya ba mu albarkacin wanda muke wannan zama domin sa a wannan wata mai alfarma baki da ita miki wannan shafi dukkanin masu taimaka mishi Allah kuma ya nuna mana wani satin da dukkanin suke kirawo babban hadafin wannan abu shine zaburar da al'umma da kuma raye wa'annan ranaku masu tsadan gaske babu wani abu bayan wannan insha Allah Allah ya dama a cikin ladan baki da bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ublik wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila sadiqil mustaqim وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال لك سيدي ما ناصر قال لك ان شاء الله ناصر سكي زي قال لك
اتفاك الله يشاك الله يشاك تو جماعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته